Some call you father, provider, Jehovah. But I choose to call you Babana. It's more real to me. Dr. Paul Lantempo. Oh, yeah. Life is so simple. Oh, yeah. Sing along right now, you'd be ready for a miracle. Oh, yeah.
Najikira na ansana zo wurin kana samu salama godiya ya boda daukaka da girma aidin naka ne ya yesu na sarukin sarakuna kai ne madogara na acikin damuwa na san kai kadai ne salama na acikin jaraba na san kai ne tushin ban gaskiya na acikin tunani na kana bani hikima da ganewa acikin rayuwa ta ni na mika komai da komai baba na yesu na kai ne makiyayi na baba na yesu na me biyan bukata baba na yesu na kai ne makiyayi na baba na yesu na kai ne madogara na aba baba na Kabanta zo da kuka kabanta kambir da daukaka sunanka ga dan uwa wance don bashi da lafiya addu'a yau na ta kiranka me iko ka ansa shi ka bashi warkewa a cikin damuwa na san kai kadai ne salama na a cikin jaraba na san kai ne tushin ban gaskiya na a cikin tunani na kana bani hikima da ganewa rayuwa ta ni na mika komai da komai baba na yesu na kai ne makiyayi na baba na yesu na me biyan bukata baba na yesu na kai ne makiyayi na baba na yesu na kai ne madogara na baba na
I would never go down when I got a Holy Ghost shepherd, then it's so fly. Yeah, see me bless all day, see me bless all time, and everything is so bright. Yeah, my trip for the most I fly so high to the sky, I dive, dive. Yeah, you bring joy to my life, and every day all I do is sit while you try. Yeah, you are more than a million, everything I own, domination, I give it. Life of a winner, man, I have it, and I live it. Call you my father, provider, Jehovah,
I'm all in. Kai ne makiyayi na baba na yesu na me biyan bukata baba na yesu na kai ne makiyayi na baba na yesu na me biyan bukata baba na yesu na kai ne makiyayi na baba na yesu na me biyan bukata baba na yesu na kai ne makiyayi.